The Commission is committed to conduct free, fair, and credible elections. The card reader so introduced by the Commission shall be used for 20 general elections.
Commissioner Hukumar Zabe INEC na Jihar Adama Alhaji Baba Abba Yusuf kenan yayin da yake bayyana shirye-shiryen kai shine game da zaben da za a yi gobe a Asabar. To sai dai kuma zaben na bana ma Hukumar Zabe INEC ta ma kawo sauye-sauye a launukan katunan zaben da za a yi amfani da su a zaben na gobe. Da yake karin haske game da waɗannan sabbin sauye-sauyen, Commissioner Hukumar Zabe a Jihar Adama yace za a yi amfani da jan katin zabe ne wajen zaben shugaban kasa. Kana bage ku na majalisar dattawa yayin da kore kati kuma na yan takarar majalisar wakilai.
Na gobe muna da akutuna guda uku, ja, baki da kore. Ja na shugaban kasa, baki na senator, green or kore na yan majalisa tarayya. Wannan paper nasu kuma yana tare da kowane akuti. Na shugaban kasa ya da akuti shi, ja ne, ballot paper nashi kuma ja ne. Na senators akuti su baki ne, ballot paper kuma baki ne. Na majalisar tarayya akuti su kore ne kuma
kamar Adama a jihar Taraba ma dai tuni hukumar zabe a jihar ta kammala dukkanin shirye-shiryen da suka mata, inda ma tuni har aka tura jami'an zabe zuwa kananan hukumomi kamar yadda jami'in yaɗa labarai na hukumar INEC a jihar Taraba Mr. Seben Yame ya bayyana.
Dole muna jira gobe a yi aiki, a yi zabe kawai. Kowa ga tafi, an ga ba su kai kowa ya tafi. To wani kira ku a loman jihar Taraba? Dole kowa ya fito. A yi zabe ba? Sai ba baka da PVC haka ba za ka yi zabe ba. Amma kana da PVC dole ne ka yi zabe.
Yanzu haka jami'an tsaro na ma cikin shirin kota kwana, kamar yadda na gani a Jalingo da Yola. Da yake garin haske kwamishinan 'yan sandan jihar Adama Mr. Alhaji Gabriel ya ce fa wannan karin sun dan tsoraran matakan tsaro.
Total ban of movement of vehicles from 6 a.m. to 6 p.m. on 28 March 2015.
Mu dai a nan bangaren mun kammala shirye-shirye dangane da zaben da za a yi gobe. A don haka muna sanar da jama'a cewa daga gobe babu zirga-zirga. Haka nan ba za mu amince wani ya je da jami'in tsaro zuwa rumfan zabe ba. Sai dai kai wannan jiha ne kawai aka amince masa. Haka nan za mu ci gaba da sa ido tare da sintiri na ganin kan cewa ba a raba ta sun kawo tashi hankali ba. A cewar kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawan.
Only the executive governor of the state is given that privilege.
Yanzu dai lokaci ne kawai ke iya ma tabbatar da yadda zaben goben za ta kaya, yayin da kuma ake ci gaba da maido da wasu 'yan gudun hijiran da tuni aka maida su yankunan su na Micika da Madagali. Ibrahim Abdullahi Azizu, sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
Allah ya riba ran sai don mutum da ya ci amana ta ga amana sai ta ce ba hakuri ya kan gafa dinke amma ya taro.